Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na dare. Yau Alhamis, 4 ga watan Janairu na shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya, za ku ji cewa hukuma mai yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta kai samame shal kwatar kamfanin Dangote dake birnin Lagos. Za kuma ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan hukumomin mulkin Niger sun kuduri aniyar kubutar da kasar daga matsatsin da take ciki na tsadar kayan masarufi ta hanyar karfafa alakar kasuwanci da wasu kasashe da ba mambobin ECOWAS bane. Kazalika muna tafa da rahoto na musamman a game da tashin hankali da ya auku a karamar hukumar ECOWAS a jihar Plateau cikin makon da ya gabata wanda Zainab Babaji ta hada mana. Amma fa kafin nan, Ibrahim zai fara da karanto mana labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya. Ga labaran. Rundunar sojin Amurka ta kaddamar da wani harin ramuwar gayya a birnin Bagadaza a yau dinnan Alhamis, wanda ya kashe wani komandan mayaka da ake zargi da jagorantar wasu hare-haren da aka kai kan sojojin Amurka kwanan nan, abinda wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan. Majiyoyin rundunar 'yan sandan Iraki da wasu shaidu sun ce wani jirgin sama mara matuki ne ya harba rokoki akalla biyu a gabashin birnin Bagadaza kan wani gini wanda wata kungiyar mayaka mai suna Al-Nujaba'a ke amfani da shi. Majiyoyin 'yan sanda da mayaka sun ce rokoki sun dira kan wata mota a harabar headquarter Al-Nujaba'a din, suka kashe wasu mutane hudu ciki har da wani komandan mayakan da ɗaya daga cikin hadimansa. Majiyoyin ma'aikatar lafiyar yankin ma sun tabbatar da adadin mace-macen. Kungiyar ISIS yau Alhamis ta ce ita ta kai munanan har-haren kunar bakin waken nan biyu da suka halaka mutane 84 a Iran, waɗanda suka taru don yin makokin zagayowar ranar mutuwar wani komandan dogarawan juyin juya halin Iran Qasim Soleimani, wanda ya mutu shekaru hudu da suka gabata a wani harin jirgin sama mara matuki na Amurka. A wani bayani a kafafen sada zumunta, kungiyar ISIS ta ce wasu 'yan uwa shahidai biyu sun dumfari kabarin Soleimani da ke Karman a kudancin Iran ranar Laraba. Suka tayar da bama-baman da suka yi jigida da su a tsakiyar cincirindon jama'a. Kungiyar ISIS din ta 'yan mazhabar Sunni ta ce wannan harin an kai shi ne da izinin Allah, kuma wani bangare ne na abinda ta kira gugurmayar kashe su duk inda suke, inda take nufin abokan gabanta waɗanda take aunawa da hare-hare da kuma waɗanda take ɗaukar su a matsayin kafirai ciki har da 'yan shi'a da ke Iran. Wani harin jirgin saman da Isra'ila ta kai Gaza yau Alhamis ya halaka mutane 14 a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda kungiyar Hamas ke tafi da ita, yayin da Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin har-haren jiragen sama da jerin farmaki daga ta ƙasa kan kungiyar mayakan ta Falastino. Ma'aikatar lafiyar ta ce harin na Isra'ila ya auku ne a Khan Yunis, wanda ke kudancin Gaza, kuma cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yara 9. Isra'ila ba ta ce komai kan harin ba kai tsaye. To amma ta bayar da rahoton kai hari a Khan Yunis, wanda ke ta ce ya halaka wasu 'yan bindiga 3 waɗanda suka yi yunkurin dasa bam. Rundunar sojin Isra'ila din ta ce sojojinta na ƙasa sun kashe 2 daga cikin mayakan a wani gini da ke kusa da wurin. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. China yau Alhamis ta bayyana rashin jin daɗinta matuƙa kan yadda yakin da ake yi a ƙasar Myanmar mai makwabtaka da ita ke shafar mutanen China, sannan ta ce za ta dau dukkan matakan da suka wajaba don kare 'yan ƙasarta. Biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa wani harin bindigar artillery ya tarwatsa wani wuri a ƙetaren iyaka har ya raunata wasu. An yi ta fafatawa da makamai a jihar Shan ta arewacin Myanmar tun daga watan Oktoba, lokacin da wata gamayyar kungiyoyin tsirarin ƙabilu ta kaddamar da farmaki kan sojojin da ke mulkin ƙasar. Kafafen yaɗa labaran China da dama ranar Laraba sun bayar da rahoton cewa harin na artillery da aka kaddamar daga Myanmar ya faɗa ƙetaren iyaka a garin Nansan da ke lardin Yunnan na ƙasar ta China, inda ya tarwatsi ya raunata mutane da dama. A ƙarshe, yayin da tsofaffi ke daɗa yawa a China kuma yawan masu iya aiki ke raguwa, ƙasar na fuskantar wani babban ƙalubale game da yanayin rukunin mutanen cikinta. Daga cikin ƙalubalen akwai batun yadda za a ƙarfafa gwiwa ma ma'aurata su ƙara hayayyafa da kuma ƙarfafa gwiwa ma matasa su aure. Bisa ga wata ƙididdigar da aka fitar makon jiya, fiye da rabin mutanen China masu shekaru tsakanin 25 zuwa 29 sun kasance ba aure a shekara ta 2023. Wannan adadin ya yi daidai da makamantan wannan rukunin a sauran ƙasashen da suka ci gaba da dama. Ga matasan China ma da dama, akwai dalilai da ke sawa a daɗa rashin auren.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotannin mu wanda zai kai mu babban birnin Lagos a Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta kai samamai shalkwatar kamfanin Dangote da ke birnin Lagos, mallakin hamshakin attajirin nan da ya shafi shekaru a matsayin wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka, wanda wani rahoton Forbes ya ayyana shi. Wato, ya ayyana wani attajiri ɗan ƙasar Afirka ta Kudu ya doke shi a yau. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Kodayake hukumar TFC bata bayyana dalilinta na kai wannan samame ba, to sai dai kuma masu lura da harkokin yau da kullum na alaƙanta wannan samame da hukumar ta EFCC ta kai sharkwatan kamfanin na Dangote da ke birnin Lagos, da cewa ba zai rasa nasaba da binciken da ake wa tsohon gwamnan bankin tarayyar Najeriya Godwin Emefiele ba, wanda tun farko ake zarginsa da baiwa wasu kamfanoni da kuma na kusa da shi magudan kuɗaɗe na ƙasashen waje, musamman ma takardar kuɗin dala, domin gudanar da hada-hadar kasuwancinsu na yau da kullum. Abinda kuma aka yi zargin cewa tsohon gwamnan ya karya dokokin hada-hadar kuɗi na ƙasar. Wani kwamiti da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin gudanar da bincike a kan bankin tarayyar Najeriya ya gano cewa tsohon gwamnan bankin tarayyar Najeriya Godwin Emefiele ya buɗe wasu asusun bankuna kusan 593 a ƙasashen Amurka da Burtaniya da ma China da kuma cikin gida Najeriya, wanda kuma suka kunshi kuɗaɗen ƙasashen ƙetare daban-daban. To kuma 'yan Najeriya za su ce game da wannan samame da hukumar EFCC ta kai shalkwatar kamfanin Aliko Dangote? Ga dai Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya.
To, tun da ka ga hukumar EFCC ta yi wannan samame na kai samame hedkwatan Aliko Dangote, mu muna ganin akwai wani ƙanshin labari da suka samu ne wanda ake tunanin ya kamata a kai samaman domin a yi bincike a kai. To, amma muhimmin abin da za ka kalla shi ne wani abu ne wanda yake bai taɓa faruwa ba a tarihin Najeriya akan abin da ya shafi Aliko Dangote. So, saboda haka wannan wani abu ne wanda muke kallon akwai wani abu a ƙasa wanda yake sun binciko, sun kuma gano shi, sun kuma fahimta shi, yasa suke son su yi wani bincike a kai. To, amma kuma abin da in ka kalla kuma a idanun duniya, kamar zai kawo mashi naƙasu a ƙasashen duniya a matsayin shi wanda yake sanannen mutum wanda yake kuma hanshakin ɗan kasuwa ne. So, kaga wani abu ne wanda yake mu muna ganin cewa zai ɗan kawo mashi nakasu akan harkokinsa, musamman abinda duniya take yaki da shi, abinda ya shafi cin hanci da rashawa. Wataƙila muna kyautata zaton akwai awalamin haka na abinda ya shafi harkokin cin hanci da rashawa.
Wata majiya da ba ta so na ambaci sunanta ta bayyana cewa hukumar TFCC tuni ta gabatarwa kamfanin Dangote buƙatar samun wasu takardu na bayanan hada-hadar kuɗi, kuma takardun da kamfanin na Dangote ke shirin mikawa hukumar TFCC kafin wannan samame da suka kai yau din nan. Kawo yanzu dai duk kokarin da nayi domin jin ta bakin kakakin hukumar EFCC Dele Oyewale ya citara hinda wayarsa ba ta shiga. Shi ma a bangaren sa mai magana da yawun kamfanin Dangote Mr. Anthony Chijeni wayarsa ba ta shiga duk da sakon karta kwana da na tura masa. Hamshakin dan kasuwar na Najeriya ya kasance daya daga cikin jigajigan hada-hadar kasuwancin Najeriya, wanda yana gab da kaddamar da wani katafaren matatan man fetur da zai fara tace man fetur a cikin gida Najeriya. Matakin da kuma gwamnatin Najeriya na da da kuma na yanzu ke yabawa da shi matuka. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Daga Najeriya za mu koma makwabciyarta Jamhuriyar Nijar, inda hukumomin kasar suka bayyana aniyar karfafa cinikayya da kasashe masu makwabtaka da ita kamar Algeria da Libya, wanda zai ba da dama kasar ta yi amfani da tashoshin ruwan waɗannan kasashen domin shigo da kayan masarufi daga ƙetare ko kuma fitar da kayan kasar. Wakilin muryar Amurka a Agadez Hamid Mahmud ya haɗa mana wannan rahoton.
Tun bayan matakin kungiyar kasashen Afirka ta Yamma cewa da ECOWAS na sayawa Nijar takunkumin karya tattalin arziki sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar ta gabata da sojoji suka yi wanda ya sanadiyar rashin shigo da kayayyaki wajen amfani da tashar ruwan Kwatano ta Jamhuriyar Benin. Saboda haka gwamnatin Nijar ta dukufa wajen samu sabbin hanyoyin da za su sauƙaƙa shigo da kaya a cikin kasar ko fita da su zuwa kasashen waje. Gwamnatin mulkin soja a Nijar ta sanar da shirin soma amfani da tashoshin ruwan Algeria da Libya mun shigo da kayayyaki a cikin kasar. Tuni kungiyoyin ɗan kasuwa a Nijar suka bayyana jin daɗin su tare da yin lalemar haban akan wannan sabon shirin da gwamnatin Nijar ta bullo da shi. Alhaji Habu Ali shine shugaban ɗan kasuwa na ƙasar Nijar.
Lalle wannan magana alhamdulillah ta zo daidai don saboda kaga da yake yanzu alhamdulillah an samu security. To muna ganin wannan hanyoyin za su fi mana sauki. Kasar da ma kasashen na Sahara kuma yanzu abinda kake ake dubi yanzu duk kasashen Sahara ɗin nan dangantaka hulɗa wanga abun zai sa dole mu zama tsinciya madaurin ki daya kuma tahiya ta zo daidai walida ba tare da an samu wata tangarda ba. Mu dai a garin mu sai mu ce alhamdulillah kwariya tana biyan kuɗin ta game da tahiyar da ake ciki yanzu. To kenan kaga in mu biyu tahiyar umma daya kuma abun za mu samu yanzu kenan wajen port nawa ga ta Togo ga ta wadanga port guda uku kaga port hudu kenan.
Sai dai yayin da kungiyoyin ƴan kasuwa ke murna da wannan shirin, su kuma masana tattalin arziki irin su Aminu Ibrahim na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta yi takatsantsan akan wannan lamarin.
Komawa port da Nijar ta ɗauki mataki na komawa wanga port na Alger da Libi, to lalle abu ne mai kyau a rarraba port-portin a ce kowane port ma ana aiki da shi, amma gaskiya wanga port-portin Alger da Libi sai an ɗauki mataki wanda yake kwakwara. Kaga na ɗaya akwai hamada da muke da ita tsakanin Alger da Nijar, kuma akwai ƴan ta'adda da ake ta fama da su. Dole kenan sai an dauki mataki kwakwara wanda yake za a tabbatar da alakar ta miƙe, saboda wayanga ƴan ta'addan da sauransu da dukkan matsalolin da za a fuskanta dole sai an dauki musu mataki. Sai gwamnati ta yi tsaka-tsantsan sosai ba na wasa ba.
Gwamnatin kasar Niger dai ta tura wata tawaga karkashin jagorancin ministan harkokin wajen kasar zuwa kasar Libya, inda suka tattauna da takwarorinsu na kasar da nufin inganta alakar da ke tsakanin kasashen biyu da ke makwataka da juna. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida mutan Agadez. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan rikicin Bokkos.
A ranar 23 ga watan Disamban shekarar da ta gabata ne, wasu al'ummomi a ƙauyuka da ke ƙananan hukumomin Bokkos, Mangu da Barikin Ladi na jihar Plateau suka tsinci kansu cikin yanayi na tashin hankali sakamakon afka musu da 'yan bindiga suka yi suka hallaka mutane da suka hada da maza, mata, yara ƙanana da tsofaffi ma ba su tsira ba har na kwanaki hudu. Hukumomi sun bayyana cewa mutane fiye da 160 ne 'yan bindiga suka hallaka a ƙauyuka 25 a lokaci guda. Kansila mai wakiltar ɗaya daga cikin yankin da aka hallaka mutane da dama, Isaac Jilson, ya ce harin ya ba su mamaki.
Gaskiya wannan al'amari abin takaici ne. Wannan abin da ya faru ya zama muna da mamaki, inda ba mu taba zata ba ba ji ba gani kawai sai aka akau rana ta farko aka kashe mutum 16 a Kandal Mateli a mushu karamar hukumar ta bakwa su sai washe gari kai gobe za a yi Christmas sai ga hari kai ko ta ina a karamar hukumar ta bakwa muna ji an ce suna yalwa nono daga yalwa nono sai fara daga fara sai Utra Company daga Utra Company sai mai yanga daga mai yanga sai NTV duka sun maimai a lokaci ɗaya kai suka maimai suna ta kashe mutane wannan abun ya zama mana da mamaki ba mu ci ba ba mu sha ba ba wani sokara ba karnawa ba komai ba haka kai suka taso kanka ya kamata a ce an samu sojoji suna dan wani su kauyuka da suke flash area zai dan taimaka sai ya taso kafin a fara kira kafin su iso kuma an riga an yi barna in gwamnati za ta magance wannan abun duk wuraren da aka yi wannan a tattara manyan wuraren tattara ko su haɗo ne a tattara su domin su za su ce baki ne suna zuwa muna roƙon gwamnati su taimaka domin kowa ya koma gidan shi mutane suna shan wahala ba abinci a ƙasa ana shan wahala kuma a zo ana ta kore mutane
shekaru da dama dai yankunan na samun sabani tsakanin manoma da makiyaya amma sau tari al'ummomin na samun dandali da suke tattaunawa suna sasanta tsakaninsu Shugaban kungiyar mai yatta Allah a karamar hukumar Barikin Ladi, Abubakar Gambo, yace rashin adalci da ba a yi wa su al'umman Fulani shine ke haddasa sabani a tsakanin al'ummomin yankin.
Kinga rikicin da aka yi a cikin kwanakin nan dai wurare da ake magana a kai su ne Mangu, Bokos da wani gefe na Barikin Ladi, don Barikin Ladin ba duka bane. Kama a Barikin Ladi mun samu zaman lafiya sosai ba kaɗan ba. Ya dai wannan abin da ya faru a wani gefen Barikin Ladi. Matsalolin da muke samu manyan shine akwai Operation Rainbow da aka kaddamar a jihar Plateau. A yau ban san wani shugaba guda ɗaya na Fulani da zai gaya miki cewa ya san su ko ma yana zama da su ko su kira shi haka a zauna akan abin da ya shafi matsala ta tsaro. Watakila su gaya maka ga abin da suke so ko ga tunaninsu ka bada shawara ko kaza babu shi a takaice a shugabancinmu na Fulani yau ba wani wanda ya san Operation Rainbow sannan idan suka taso yin akwai matsala suna zuwa aukawa rugagen Fulani suke su takuko da rugagen Fulani attana matsalan nan na focus abin da muke samu su ne suka fara ja mana matsala su suka hau wani rugage ana lissafi wajen rugage kusan 10 ba ina nufin gida ba riga bayan riga aka ce sai da suka kone gidaje 10 a rigage 10 to kinga tsakanin da Allah Operation Rainbow muna ga gwamnatin jihar Plateau shi ya sa su in akwai gaskiya ya kamata a ce su yi adalci tunda jami'an tsaro ne an sa su a matsayin jami'an tsaro ne to ni ban taba sanin tunda aka fara waɗannan matsalolin a rana ɗaya da aka ce ga gwamnatin jihar Plateau mai shi na yanzu ya kira wani ko wasu daga cikin al'umma ko shugabannin Fulani ya zauna da su har yau ban taba ji ba kin ga wannan alama ne na rashin adalci
sarakunan gargajiya na taka rawa wajen zaman tattaunawa da fahimtar juna basaraken gundumar mbar a karamar hukumar Bokos Danjuma Rafan yace basu san laifin da jama'a suka yi ba da aka dauki wannan mummunan hukunci a kansu
wannan abin ma gaba daya ba a san ko ba ce wani ya maka laifi ko kuma wancan ne maka laifi ko wannan masu anguwa nan sun maka wani abu kana neman a sasanta ku kwa gyara ko ya gagara ba babu ba wani abu kamar ba haka
amma yanzu wani yanayi yake ciki
yanzu dai gashi dai mutane da yawa sun barbar gidansu ba su da inda za su suguna ba abincin da suka yi wannan shekaran gaba ɗayan kone su suna cikin yunwa suna cikin wahala
a matsayin ku na ƴan ƙasa yaya za ku ƙara wannan dangantaka tsakanin ku da abokan zaman ku ta yadda za a kauce ma irin wannan tashin hankalin
gaskiya dai a yanzu dai ba zan iya ce wani abu kaman haka ba domin sai wanda su suka tada wannan hankalin sun gaya mana dalilin da su suka sa suka yi wannan abin kafin mu duba in mu ne muka musu kuskure sai mu san yadda za mu gyara amma yanzu mu ba mu san me muka musu ba balle ta mu fara ce za mu fara wani gyara daga ina za mu fara a cikin su ba kowa ne mummuna ba akwai masu kyau akwai mara kyau domin ita zaman lafiya kauna ce zaman lafiya cin gaba ce ita zaman lafiya kuma hikima ne to duk yanzu iyaye suna nan mata suna nan gajiyoyi suna nan su suna da tsofaffi mu muna da tsofaffi idan wannan abin ya ruso haka ina za ka tattara su dan adam mutum ne Allah ya halice mu da imani a zuciyarmu kuma duk wani abin da muke yi a cikin addinanmu muna yi domin mu koya menene imani mu yi imani da Allah mu yi imani da mutum don ba imani a zuciyar mutum ya zama kaman dabba domin ka sani cewa abin da kake son kai nan Allah bai ce a yi haka ba kowane addini ya koya mana irin wannan abin amma muna roƙon Allah sa irin wannan abin saya duk wanda suke da tunanin su yi wani abu don Allah muna roƙon ku, ku yafe ma juna, ku bar irin wannan tunanin, tunanin ba zai taimake mu ba. Yanzu ina kuke, ina mu muke, waye ci riban wannan abun? Ba wanda ya ci riba.
Shi ma shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah a karamar hukumar Bokos, Sale Yusuf Adam, yace lamarin na baya-bayan nan ya auku ne saboda kasa magance waɗansu matsaloli da suka auku a baya.
Sun suka yi sakaci basu kange wannan damuwan da ke fitowa Mangu ya shafi Bokos ba. Ina bu ya faru kamar kwanakin da suka ce wayan a taka yankin Mangu a wajen Mushu, bakin iyakan Mangu da Bokos. To idan misali an ce an yi abu irin wannan, ne ya sai sai a bar jami'an tsaro su yi bincike. To su sun kisu wannan ne kuma sun kisu hana abun ya faru.
Wani mai suna Malam Muhammad Tani Idris da kanishi Salihu Idris sun je ɗauka abinci a gidansu wanda aka kokko ne a gefen tun. To a wurin ne wasu wanda ba san zuwa ba suka harbe su da bindiga suka kashe shi Muhammad Tani din, suka jima shi Salisu ciwo. Sai kuma jiya da sassafe kuma misalin karfe 7 a cikin kasuwan Bokos matashi shi ma sai aka kashe shi aka dauki mashinni.
To me kuke yi na kokarin zaman lafiya a wannan wurin?
To gaskiya yanzu ma da muke magana da ke na fito wajen wasu jami'an tsaro da aka kawo su nan Teres, saboda zaman lafiya muka tattauna, na kira Fulani mazauna wurin, muka zauna da su aka tattauna yadda za a ci gaba da zaman lafiya da kuma fahimtar juna. Kuma mun ci gaba da bin hanyoyin da za a kwantar da hankalin mutane. Fulani da aka kokkone musu gidaje a gefen Matol Matalan da shauransu, duk dai muna ci gaba da roƙonsu kowa ya hakuri ya koma inda yake, inda hali ya zauna a ci gaba da zaman lafiya.
Ku makiyaya Fulani, kuna da sansanin yan gudun hijira ko wanda za a ce ko iya su gwamnati za su iya tuntuɓan ku?
Mafi yawa masu gudun hijira su ne sun shiga rigage da wurare daban-daban. Amma idan gwamnati ta bukata za mu a matsayin mu shugabanni za mu kira a tara su wuri guda ɗaya, saboda gwamnati ta gansu kuma ta ga irin taimakon da ya kamata a basu.
Amma yanzu dai ba wurin da za a ce gashi nan sun taru suna gudun hijira.
A'a, yanzu dai ba wani wuri guda ɗaya da suka tun warwasu ne sama da mutum 500 wanda suka warwasu a kana wannan karamar hukuma ta Bokos.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan, wanda ya nana ta takaicinsa kan kashe-kashen, ya ce rikicin da aka fara a jihar Plateau tun a shekara ta 2001 babu wanda ya taba zaton zai kai ga irin wannan zubar da jini da babu adadi. Gwamnan, wanda ya karbi mulki a ƙarshen watan Mayun bara, an marabce shi da kisan mutane kimanin 400 a ƙaramar hukumarsa ta Mangu kafin wannan hare-hare na jajiberin Krismati da aka hallaka mutane fiye da 160.
Defend our land and prosper therein has remained unshakable.
Gwamnan jihar Plateau kenan Caleb Mutfan ke cewa burinmu na kare kasar mu na nan daram, da yake kaddamar da karin jami'an yan sanda zuwa yankunan da rikicin ya shafa. Mataimakin Inspector General Ashiya ta Hudu Ebon Eibio ya yi huduba wa jami'an kansu kau da son zuciya su kuma yi aiki daidai bisa ka'idar aikin su.
We must dominate every part of Plateau State and ensure that what happened before doesn't happen again.
Mataimakin Inspector General na 'yan sandan Najeriya kenan Ebon Eibio ke cewa mu tabbatar mun mamaye dukkan sassan jihar Plateau, mu kuma tabbatar abin da ya faru bai sake aukuwa ba.
And we must also do our best to get those who perpetrated that drastic act.
Ya ce mu yi iya ƙoƙarinmu mu nemo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Jihar Plateau, wacce ta shiga yanayi na tashin hankali tun shekara ta 2001, ta yi asarar dubban rayuka yayin da dukiyoyi masu ɗimbin yawa suka salwanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. To kada a sha'afa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai
wasanni a takaice.
Shirin namu na yau zamu leƙa fannin ƙwallon masu bukata na musamman da ke da club ɗinsu a birnin Abuja, don jin irin ƙoƙarin da suke yi a wannan fanni, duk da kasancewarsu mutane ne masu bukata na musamman a dangane da rayuwa. Abokiyar aiki da ke Abuja, Madina Dauda, ta samu zantawa da tim manajan wannan club ga yadda tattaunawa ta su ta kasance.
Sunana Bello Abdullahi, wanda ya zamanto kamar TM na FCT Team Parasoka.
Wa'annan wasanni naku kamar da a talabijin kawai muke ganin shi a kasashen Turai. Wani bayani za ka yi wa mutane su gamsu cewa a yanzu ana irin wa'annan wasannin a kasashen da ba ma na Turai ba?
Bisa hakikanin gaskiya akwai da yawa wanda za su ga mu. Su ga mutum irin mu sai su ɗauke shi ba abin da ya fi dacewa da shi irin ya je ya bara. Bisa hakikanin gaskiya yana da kyau mutane su fahimta cewa fa duk yanda mutum yake, yanda Allah ya halice shi, in dai har yana da tunani, yana da hankali, to yana da kewa kansa zaɓi abin da zai kawo mishi cigaba. Abin da ya samu kawa kan mu faɗa kenan, muka ga cewa tun daga harkan wasanni duniya ana yi muna kallo muna gani, me yasa ba za mu zo mu haɗa kanmu mu koya domin mu ma mu iya rike kanmu mu zama wasu a cikin al'umma?
To wasanni kawai kuke yi ko dai kuna haɗa da wata sana'a?
Gwargwado muna yi, dan wasan ba wasa kala ɗaya muke yi ba. Bayan wasanni kaga ba za ka yi dependent ka rely akan wasa ba. Dole in ka je wasa ka dawo abin da ka samu kai making provision wani abu. Muna kasuwanci turu wannan wasannin mutum ya je ya samu wani abu zai wani za a gan shi da shago, kuma kamar irin shi distinguished senator da na fada duk irin wani kofa in ta zo wanda ya zamanto ta a taimaka mu wanda suke na kasan yana neman mu yayi muna turu haka muke da shagunan mu. Wasu suna da aure, wasu mu za ka gan su da yaya 5-6, wasu suna da shaguna, wasu mu da wanda ya dauki nan, wasu mu suna karatu scholarship yana biya da yawan mu wasu nan, wasu ma akwai wayanda turu irin abu wanda yake mana sun samu aiki gaskiya.
Akwai yadda kuke samun tallafi ko daga bangaren gwamnati?
Ana samu tallafi lokaci bisa lokaci, amma gaskiya is not kamar yanda ya kamata, saboda mafi yawanci abin da yake faruwa especially yanzu muna da commission. Ita commission din nan ba a dade da signing bill din ba. Su kansu suna ta kansu suna kokarin ta ya za su yi su ga yanda za su iya daidaita mu ma gaba. Saboda ba na tunanin suna da figo ma na yau mu gabaki gaskiya.
To wai wannan kungiyar ta ku ba mata ne?
Akwai mata da yanzu kaman sitting volleyball din da aka yi, dukkan ji an ce an samu silver medal, team din mata ne suka samu. To wannan tahowar da za mu yi sai muka ga cewa su kalilan ne, kuma conjunction din kamar zai yawa don wasunsu sun riga ma sun tafi, don kiran ya zama na cikin lokaci ɗaya shi ne muka zo ba tare da su. Amma yan Allah da nan gaba kiran da shi kawo Sulumaila ya yi chairman senate committee on sport, in Allah da in za mu zo da su kuma za ki gan su tare da su.
To a madadin Madina Dauda da bakwanta, ni Abdulwahab Muhammad Abauchi ke cewa sai wani satin da yardan Allah.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To kafin mu sallama da ku yanzu ga Ibrahim da labarai a takaice.
To a takaicen, rundunar sojin Amurka ta kaddamar da wani harin ramuwar gayya a birnin Bagadaza a yau dinnan Alhamis, wanda ya kashe wani kwamandan mayaka da take zargi da jagorantar wasu hare-haren da aka kai kwanan nan kan sojojin Amurka, abinda wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan. Majiyoyin rundunar 'yan sandan Iraki da wasu shaidu sun ce wani jirgin sama mara matuki ne ya harba rokoki akalla biyu a gabashin birnin Bagadaza kan wani gini wanda wata kungiyar mayaka mai suna Al-Nujaba'a ke amfani da shi. Kungiyar ISIS yau Alhamis ta ce ita ta kai munanan hare-haren kunar bakin waken nan biyu da suka halaka mutane 84 a Iran, waɗanda suka taru don yin makokin zagayowar ranar mutuwar wani kwamandan dogarawan juyin juya halin Iran Qasem Soleimani, wanda ya mutu shekaru 4 da suka gabata a wani harin jirgin sama mara matuki na Amurka. Wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai Gaza yau Alhamis ya halaka mutane 14 a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda kungiyar Hamas ke tafi da ita, yayin da Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare na jiragen sama da jerin farmaki daga ta ƙasa kan kungiyar mayakan ta Falasɗinu. Ma'aikatar lafiyar ta ce harin na Isra'ila ya auku ne a Khan Yunis, wanda ke kudancin Gaza, kuma cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yara 9. China yau Alhamis ta bayyana rashin jin daɗin ta matuƙa kan yadda yakin da ake yi a ƙasar Myanmar mai makwabtaka da ita ke shafar mutanen China, sannan ta ce za ta ɗau dukkanin matakan da suka wajaba wajen kare mutanenta.
Masu sauraro, da haka ne kuma za mu ƙarƙare shirin namu na yau. Sai kuma zuwa gobe da safin ku, idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham, da ma wanda ya sada mu da ku Mr. Shidrack Franklin, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.